Yayan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'an Najeriya wato Sano sun ka guda da wannan zanga-zanga lumanan ne domin mira ku kansu game da wasu matsaloli da ke damun su, matsalolin da suka hada da batun rashin cika musu alƙawari na kudaden allowance da suke bi na kimanin naira biliyan 8. Kamar Muhammad Haruna Ibrahim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Keola, yace ya fatura ce ma yanzu ta soma kai su bango.
Mun yi ne saboda mu muna da imanin cewa watakila manyan gwamnati ba su san cewa kuɗin da shugaban ƙasa yace a bayar na biliyan 8 watakila ba a raba ba a bayar ba. Shi yasa muka fito yanzu dukkan Najeriya, duk inda jami'a take, ana wannan zanga-zanga da muke yi a nan. Kuma muna son shugaban ƙasa da ministoci su sani cewa kuɗin nan fa ba mu samu ba, hakkinmu ne. Tun da an riga shugaban ƙasa ya yarda ya sa hannu a bada kuɗin nan, ya zama dole a bada kuɗaɗen nan. In ba haka ba, mu kuma mun ja yaji kenan daga yanzu.
To wai kowane hali ai kungiyar ke ciki sakamakon rashin biyan ku waɗannan kuɗaɗe?
Wallahi rashin wannan kuɗi ya jawo matukan wahala ga ma'aikatanmu. Misali, akwai mutane da yawa da suke ayyuka masu hatsari gaske, kamar misali irin wanda suke School of Agri, akwai wanda suke aiki a works, akwai wanda suke aiki a engineering, akwai masu aiki da computer, na'uran computer. Yawanci mu dumun zama kafi, in ka lura yanzu sai da glass nake gani. So wayannan abubuwa wanda dama a hukunce akwai shi a rubuce cewa lallai idan mutum yayi wannan aikin ya kai a bashi wannan kuɗin, to hakkinmu ne. Kuma tunda gwamnati ta bayar, dole a sake mana duk wanda ya rike wannan kuɗin. Mu yanzu muna so mu tallata shi a duniya, ya sani cewa shugaban ƙasa ya sani, minista ya sani cewa kuɗin nan shi ya ce ya bayar, mu kuma bamu samu ba.
Cikin makonnin nan jami'an gwamnati a Najeriya na fama da zanga-zangar lumana da kuma yajin aiki. Na baba nan ma shine wanda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta gudanar, lamarin da koyon kufar da haka karatu a jami'o'in. To wai kowane wa'adi ne kungiyar manyan ma'aikatan suka diba a gwamnati na a share musu hawayensu? Har ila yau, ga kamar Muhammad Haruna Ibrahim din.
Yanzu dai wannan kalura takarda da na karanta, wato da dama ce wanda aka bamu daga National, idan bayan wannan wanda ma muna da imanin cewa lalle za a sake wannan abun, in kuma har ba a sake ba, za a sake tara mu, za mu sake tattaunawa, za mu dauki mataki wanda yafi wannan tsauri.
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.